jama'a assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashim Gumel daga nan sashin Hausa na murya Amurka zan gabatar to idan masu bibiyan mu a shirin za su iya tunawa mun taba kawo muku wani shiri da muka duba batun noman doya a Najeriya biyo bayan kaddamar da wani gagarumin shirin fitar da doya zuwa kasashen waje shirin da wasu ƴan Najeriya ke ganin gida bai koshi ba ana fitar da abinci zuwa waje wanda hakan ne yasa shirin noma ya tattaki zuwa kasuwar doya ta garin Agergu dake jihar Nasarawa inda har muka tattauna da manoman doya kuma masu sayar da ita waɗanda suka nuna goyon baya ga shirin kuma suke ganin wannan ci gaba ne gare su wakilin murya Amurka Zainab Babaji ta zauna da kwamishinan aikin gona na jihar Nasarawa Muhammad Jamil Zakari inda ta fara tambayar sa shin Najeriya na da isasshiyar doyar da za a ci har a samu a fitar da ita waje
wannan tambayar yana da muhimmanci saboda mutane da yawa da suka samu labarin shirin gwamnati ta fitar da doya for exchange foreign exchange sun nuna damuwarsu akan ko ma muna da isasshen doya da za mu ci bayan mu yi tunanin fitar da shi akwai isasshen doya a Najeriya kuma za a iya fitar da shi for foreign exchange doya kun su bi a cash crop yanzu haka
abinda zai janyo
zai iya jawo revenue for government foreign exchange kudin kasashen waje saboda haka shirin da federal government suka yi dauriniya wadda kuma suka yi launching the minister of agriculture last year 2017 sometime July or thereabout when the Lagos I became good enough one effort them I took to the doya kasashen England United States Germany where akwai demand for them kuma I think a wannan zaman an sami almost 70 tons na doya
tons
ba
daga
nan daga Najeriya sun ka kabo su daga wurare daban-daban but mostly daga Benue state and this our state Niger state sauran wasu wajaje saboda kamar yadda kika sani a Benue state Nasarawa suna cikin states wadda aka fi sanin su da noman doya saboda mutanen mu suna noman doya sosai kuma ana samun shi in large quantities in fact abinda ya ba mu mamaki a lokacin da na je wannan taron da kuma na yi tsokaci a kai shine rashin tuntuɓar Nasarawa sai da bayi da wuri ba akan menene namu experience din na exporting doya a kasashen waje saboda idan ba su manta ba kamar yadda na yi kokarin tunatar da su a wannan lokacin gwamnatin Nasarawa ita ce ta farko na da gwamnatin su shuɗe ita ce ta farko a Najeriya da ta yi kokari kuma ta yi yunkuri kuma in fact ta yi tattaki ta kai doya kasan England in fact a wurin aka je aka yi launching paper yam lokacin gwamnan mu da kanshi Aliyu akwai doma ya tafi England aka yi launching sauransu so mu ne kamar na farko da muka gwada wannan yunkuri saboda haka ba wani abu ne sabuwa ba lokacin da muka je aka yi wannan launching din from the federal government side sai dai mun jawo hankalinsu a kan wasu matakai da ya kamata ce an ɗauka domin a sami nasara a haye da doyan a kan ruwa har zuwa turai da sauransu ba tare da an samu matsala ba ko ya lalace ko wani abu makamancin haka
akwai nazar da waɗansu kasuwannin doya wanda kamar su ayyara wanda ita ce babbar kasuwa. Sai na ga akwai doyan har yanzu a ƙasa musamman shi da saboda matsalolin tsaro. Akwai doyan yusuf mun bayanin cewa za su samu tirela 50 a rana suna shigowa su saya, yanzu ya kan kai ko 10-15 ko 20. Kana ganin kamar wace ƙoƙarin ita gwamnatin tarayya da kuma gwamnatin jiha za su yi don tabbatar da cewa su
manoman
nan
tafiya tara. Kin ga wannan tambayan da kika yi, ansa tambayan ki na farko da kike tambaya ko muna da isasshen doya da zamu ci bare mu aika da shi kasashen waje. Akwai doya, gaskiyan maganan kenan, manoman doya suna noma matuƙa kuma ana samun amfani.
Tattaunawar Zainab Babaji kenan da kwamishinan aikin gona na jihar Nasarawa Muhammad Jamil Zakari. Masu sauraro, anan muke kawo ƙarshen shirin namu na wannan makon. Sai a biyo mu zuwa mako mai zuwa domin cin ci gaban tattaunawar. Yanzu amadajin Zainab Babaji da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti. Ni Sarfil Hashim Gumar ke cewa a huta lafiya.